You know, umwana gwe njagala, you know. Abalala bandeke, you know. Omulungi gwe simye, you know. Tewali ali mundesa, you know. Umwana gwe njagala, you know. Abalala bandeke, you know. Omulungi gwe simye, you know. Tewali ali mundesa, you know. Umwana gwe njagala, you know. Abalala bandeke, you know. Omulungi gwe simye, you know. Tewali ali mundesa, you know. Umwana gwe njagala.
Mnanishangaza navyosema malaya, eti wanamchakaza amechoka ile mbaya. Wenzenu wananiliwaza, napata upepo wa Ulaya. Mstaki kunikwaza na maneno shombo mso haya.
We mwana gwe njagala yono,
abalala bandeke yono.
Omulungi gwe sibye yono,
tewali ali mundesa
yono,
yono.
Sweet, sweet love, sweet, sweet lover. Natembea kote mwisho unarudi hapa. Unanipaga yote haubakishi, unanipara. Zote za dunia mimi nazipata hapa.
Sweet, 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 you're my lover, lover.
Natembea kote mwisho unarudi hapa. Unanipaga yote haubakishi, unanipara. Zote za dunia mimi nazipata hapa.
We mwana gwe njagala yono,
abalala bandeke yono.
Omulungi gwe sibye yono,
tewali ali mundesa
yono,
yono.
Mwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono. Omulungi gwe sibye yono, tewali ali mundesa yono. Mwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono. Omulungi gwe sibye yono, tewali ali mundesa yono. Mwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono. Omulungi gwe sibye yono, tewali ali mundesa yono. Mwana gwe njagala yono, abalala bandeke yono. Omulungi gwe sibye yono, tewali ali mundesa yono.
Da 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 da